saboda ku gani ku tabbata cewa al'ummar mu na da haɗin kai.
Masu zanga zanga kenan suna bayyana cewa yunwa da talauci ya sanya dubban ƴan ƙasa daga sassa daban-daban kama daga birnin tarayya Abuja, Kaduna, Nasarawa, Sokoto, Kano, Adamawa, Bauchi, Jigawa da dai sauransu suka haɗa kai don nuna wa gwamnatin yanayin tsananin da ake ciki. Abubakar Yahaya, dan asalin jihar Katsina da ya fito zanga zanga dandalin Eagle Square, ya bayyana cewa
sunana Abubakar Yahaya, ni dan Katsina ne originally, amma na zauna Abuja na aiki yankin nan. To naga ya dace in fito dan nuna ku kana ka abin da ke faruwa. Sai ya dawo da subsidy, wannan wahalar rabu mai yayi tsada, ya sa transport yayi tsada, abinci yayi tsada, mutane ba suna cikin yunwa. To sanan muka zo nan bakwai jami'an tsaro suka ce kar mu yi protest anan mu je National Stadium. To da wata kotu jiya ta ce wai an dakatar da protest a ko ina sai a stadium. To ganin sunan bai razana mu ba, dan duk wanda yake fighting ma al'umma bai damu ba, ko da sun kama mu ko sun malauna ba, ko na staff suka fi bala'i kin ji ma suna harbi. So ba wani abu bane a yau aka saba ba.
Mazauna birnin tarayya Abuja da dama sun bayyana irin yanayin da suka shiga biyu bayan matakin da kwamishinan ƴan sandan birnin ya dauka na tarwatsa masu zanga zanga a dandalin Eagle Square, kamar yadda za ku ji a bakin su.
Sunana Hajiya Aisha, mazauniyar Abuja. Mun fito zanga zangan nan karfe 5:30, kuma abubuwan da muka gani ana watsa wa mutane tear gas, ba abin da bamu gani ba yau dinnan. Mu ko muna yin wannan zanga zangan ne saboda talaka, saboda haka muna kira ga shugaban kasa ya dauki matakin gaggawa akan wannan zanga zanga. Kuma su gwamnoni da aka basu wannan kudin subsidy su fito da shi, su ba manoma taki, su tallafa wa ƴan business. Kuma mu kun mu mun sani a kasar nan ba za mu iya daurewa da wannan expenses na National Assembly ba, saboda haka akwai need na constitutional amendment. Su kuma police su san cewa mu ƴan kasa ne, muna da iyancin da za mu yi zanga zanga.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To a yau ne ranar farko na zanga zanga, kuma ni dama tun farko nayi magana ne akan cewa ni gaskiya ina tare da wannan zanga zanga. Turawa suka cewa a hungry man is an angry man, kuma wannan abun tun farko kuna ganin ana yin su a wannan kasashen African nan da suke kusa da mu. Ya kamata a ce ya zama izina a gare ku, talaka wannan sun fi ku yawa, ku da kuke jin dadi sun fi jami'an tsaro yawa. Idan suka tashi abun ba zai yi kyau ba. Na faɗa babu wanda yake ma shugabannin addini da shugabannin biyayya irin ƴan Najeriya, both Muslims da Christians. Ai to matan da kike ga wannan lokacin sun bujurce malaman, wallahi turaci ta kai bango.
Shi ma masani a fannin tsaro Manjo Mustafa Salis mai ritaya ya ce
jama'a sun fito tun karfe 6:08 na safe zanga zanga nan lumana, tun daga stadium aka kawo ku aka zo hannan Eagle Square, amma daga zuwa wajen ƴan sanda tun karfe 11:00 zuwa yanzu da gaske har ba wa mutane ba tare da tsayawa ba. Mutane gashi wasu sun ji ciwo, wasu sun da yawa, kuma suna nan lumfashin su yana neman a dauke a haka ji ake kokarin a tsare su da su, amma mutane sun tsaya zagan ma cewa sai sun yi abinda kundin mulkin kasa ya tanadar musu, wanda shi ne zanga zanga na lumana. Hakika da layin da gwamnati ta dauka da jami'an tsaro ba daidai ba ne, hadda sojoji za su shigo da motar ta APC cikin jama'a wajen koran mutane suke. Tun a wannan lokaci sojoji sun zama involved da harkar siyasa, saboda haka wannan ba zai sa mutane su janye daga tun wannan bana goma a filin da aka tanada ba. Babban bukata maganan dawo da tallafi, na biyu harkar kuɗin electricity, na uku harkar tsaro a ƙasa, yadda ake ɗiban mutane kamar kaji a ko'ina suna daga cikin manya-manyan abubuwan da muke kokarin gwamnati ta fara dubawa a kai tukunna, wanda ba su fi ƙarfin shugaban ƙasa ba.
A yanzu dai zanga-zangar ya fara ɗaukan salon ƙona ofis-ofis, fasa shaguna a jihar Kano da ma wasu sassan ƙasar daban-daban. Lamarin da masana ke cewa kamata ya yi shugaba Tinubu ya yi jawabin kwantar da hankali ga ƴan ƙasa kafin abin ya rikiɗe zuwa ga yanayin da ba a fata, kamar yadda aka gani a ƙasashe irin su Kenya, Sudan da dai sauransu. Duk ƙoƙarin ji ta bakin jami'an gwamnati kan matakan da za a ɗauka a wannan yanayi. A yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tura, ganin yadda muka kira ta wayar tarho da aika saƙon karta kwana, ba mu sami martani ba. Lima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.